on to victory in 2019. Long live APC.
Daidai lokacin da shugaba Buhari ke nema haɗin kan yan APC don zartewa kan mulki a 2019 biyo bayan babban taron jam'iyyar, har yanzu a jihohi da dama ana samun korafin rashin adalci daga zaben fidda gwani, musamman ma kan kujerar gwamna.
And as an aspirant to that election, I did not even have the right to vote for myself.
None of us.
Because we could not see the materials.
Nan ɗaya ne daga masu neman takarar gwamna daga jihar Cross Rivers, John Open Ode, ke cewa ba a ba shi damar ya zaɓi ko da kansa ba ma, don bai gama kayan zaɓen ba. Ita dai wannan jam'iyya ta shugaba Buhari ya kamata a ce tana aiki bisa kare ƙa'ida da haƙƙin dukkan 'yan jam'iyya. Amma mu kan an nuna mana durmuƙel, inda aka sanar da sunan wani ba tare da yin zaɓen ba.
How can we, Cross River State, be crying like lonely voices in the wilderness with no response?
Shi ma wani ɗan takarar Adam Duke ya ce ta yaya za su yi ta kuka a daji tamkar ba su da ƴan uwa, kuma ba a saurare su ba kan korafin da suka mika wa jam'iyyar na neman a soke zaben fidda gwanin na jihar Cross Rivers. Korafin ya kai har ga gwamnoni su kansu, kamar Nasiru El-Rufai na Kaduna da ya gana da shugaba Buhari kan tikiti ba hamayya na takarar majalisar dattawa da jam'iyya ta ba wa sanata Shehu Sani, wanda ba sa ɗanyen ganye.
Ni ba zan iya ansa ma shi shugaban jam'iyya Adam Tsoshomale ko me yasa yake wannan ba, amma wannan abu da ya ɗauka babban matsala ne ga jam'iyya, domin duk mutumin da aka ba da sunan shi ya zaɓe ba tare da ya bi zaɓen fidda gwani ba, wato primaries, hakika kowace jam'iyya ce ta na biyu a zaɓe za ta je kotu ta karɓi wannan kujerun. Saboda haka wannan abubuwa da yake yana ba PDP kujerunmu ne in mun ci zaɓen. Ina son in ba da tarihi. A 2014 da aka yi zaɓe na baya, ban ba Shehu Sani goyon baya ba, domin ni na san shi, na san halin shi, na san maciji dole ya cizo. Shi yasa ban ba shi goyon baya ba, na ba General Sani Sale, wanda shi ne sanatan mu na CPC a lokacin, shi na ba goyon baya. Aka je zaɓen fidda gwani, Allah ya ba Shehu Sani sa'a ya ci zaɓe, ban yaƙe shi ba. Yanzu Shehu Sanin da ya kada wanda na ba goyon baya, yanzu me yasa yake jin tsoron a je ai zabi? Me yasa sai a hana kowa zabe sai shi?
Kuma dai me za a ce, shugabannin APC sun ce shugaba Buhari zai lashe zaben 2019. Mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa Sanata Lawali Shu'aibu ya mai gugar zana ga babbar jam'iyyar adawa ta PDP.
Ka tattara su gaba ɗayan 'yan takarar tasu, ka sa su a sikeli a wannan gefe, ka dauki Buhari ka sa shi a wannan sikeli. In ya hau sikelin zai daga da su gaba ɗaya fiye su nauyi.
Ba mamaki bayan kammala mika sunayen 'yan takarar jam'iyyu ga hukumar zabe, a samu kofar musanya wasu don samun maslaha daga matakin jam'iyya. Nasura da Malika, Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya.